Shi tunukun yi muradin mai ga Thank you.